الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر
irin yanda aka gudanar da sallar Idil Kabir kenan a ko ina a fadin kasar jamhuriyar Niger a yau da safe a wambarin yamai shugaban kasar ne bazun Muhammad ya halarci hawan Idin babbar sallar tare da halartar Prime Minister Uhumudu Muhammadu da mambobin gwamnatinsa da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sain Umaru da ɗan majalisun da ma muƙarrabansa da shugabannin hukumomin gwamnatin kasar da dindin musulmi da suka halarci sallar haka ma ta wakana a ko ina a fadin kasar birane da oyuka inda mahukumta suka yi amfani da wannan damar domin yin kira ga al'ummomin musulmin kasar walau domin tsaro ko zaman lafiya ko neman damana mai albarka kuma gyara halayenmu kamar yanda Abdul Muhammadu magajin garin birnin Gwanne yayi jin kadan bayan kammala hawan Idin babbar sallah ta wannan shekara
muna kira kuma ga malamai a yau ta muna addu'a tunda kun ga yanayin fada mana ga tamu ko da shi muna fita lokaci amma a rika a rungu mai hannuwa sai abu ya baci sana abu da hadan biya ta sai gewaye mu sai haka ko je na wanda ya yi daga ta kusa a da inda wala to mun muka yi Allah kenan akwai wani abu ya kamata mu mai da hankali mu ta afsan ga wanda mai tai Allah ya saurare ku kan mu merci bien nagode
da sunan hukumomin wannan kasar ta jamhuriyar Niger shugaban gundumar birnin Gwanne Malam Ralisu Alidi ya roki al'umma gafara game da kowane kurakurai da gwamnati ke yi kuma da take
kama muna neman gafara gare ku Allah dai ya ba mu damana mai albarka Allah dai ya sako alheri a kasan mu da cikin zukatan mu kuma zan ce barka da sallah kai ne ce
shi kuma martaba sarkin birnin Gwanne kirayayi ga jama'a da su saki halayensu idan har suna son Allah ya musu jin kai musamman irin wannan lokaci da aka shiga sati kusan 3 ruwan sama sun tsinke a wannan yankin
kamar yadda nika faɗi kullum ga mutane Allah dai ya ga dama suna irin ruwa amma ana son shi zan mutane suna da zuciya ta kwarai akwai sarki babu hasada babu kinciki ba jiyewa wallahi in mun ka koma ma Allah yanzu kuma wagga kowa na bisa waganiya baka hasada kowa baka kitar kowa baka bakin cikin kowa muna samu ruwa insha Allah kuma a cigaba da alfahari
tun dai lokacin gama sallar hawan Idin na wannan shekara limammai suka yanke nasu ragunan a jamhuriyar Niger abinda ke share fage ga kowane musulmi da ya koyi da hakan don tunawa da ragon da Allah ya baiwa Annabi Ibrahima don kar ya yanka tansa Annabi Isma'ila Haruna mamman bakon birnin ni sashen Hausa da murira murka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.